yanzu haka jama'a da dama a jihar Taraba ba sa kwana a gida sakamakon garkuwa da jama'a domin neman kudin fansa, inda na babana shine garkuwan da ake da wasu mutum sama da 15 a yankin Takum, kamar yadda wani mazaunin yankin ya tabbatar.
Kaman kawo yanzu kawo mutane nawa suke hannun su masu garkuwa nan Takum?
Kawo yanzu akwai mutum 15 a hannunsu.
An ce akwai wani alhaji ma mai gidan mai da aka dauka ko?
Wanda gidan mai da aka dauka an dauke shi sati 5 yau, kuma sun nemi kuɗi, sun nema an ba su sai da aka ba su ya kai miliyan 100, kuma yanzu suka ce ba za su sako shi ba sai an ƙara miliyan 100.
Wai babu jami'an tsaro na wuraren naku?
Akwai jami'an tsaro, a kuna da tarikin soja babba a Takum. Akwai sarakuna, akwai 'yan sanda, muna cikin halin fargaba na ƙin kare. Muna so ne a taimake mu.
Yanzu haka kungiyoyin kare haƙƙin bani adama a jihar na mako nuna damuwarsu na game da wannan matsala ta satar mutanen.
Sunana Comrade Gambo Daud, shugaban cibiyar kare haƙƙin ɗan adam na jihar Taraba, wanda aka fi sani a turance Center for Human Rights Advocacy Taraba State Chapter. Abin da ya shafi masu kurciyar da mutane, masu dauke mutane a kai kudin fansa, hukumomin jihar Taraba suna ji su dau matakin da za a iya sama ma Taraba zaman lafiya. A yanzu da nake gaya maka, a garin Takum an dauke wani mai sunan hancaki mai kudi ne mai sunan Mayo, yana da gidajen mai, an dauke shi tun yau kusan wata ɗaya kenan. Sannan wani mai suna Dr. Sule an dauke shi har yau da nake gaya maka, wallahi ba labarin sa. Shi ma haka zalika, muna kira ga gwamnatin jihar Taraba da sauran hukumar jihar Taraba da kasa gaba daya su dauke mataki abin da yake faruwa a jihar Taraba.
To sai dai ko wannan mako na zuwa ne a daidai lokacin da kwamishinan yan sandan jihar Taraba CP Alkasim Usman ke ma nuna mana ma labarai wasu da aka kama da ake zargin yan garkuwa da jama'a ne da kuma barayin shanu.
To fara cika aiki da muka fara shine muka fara cika aikin. Mun kamo hukumomin alangama da masu garkuwa da mutane da suka shigo daga jihar Benue. A ciki ba an dauki dogon lokaci, ana dauki ba dadi, ana ba ta kashi da yan sanda da sojoji a Takum. Allah ya ba mu sa'a, muka harbo su suka gudu da bullet wound, wato harbin bindiga da bullet a jikin su. Me yasa mu a gare su wani ba mu sani ba kuma daga ba. Kallon mun samu bindiga da dimbin alburusai za ku je ku gani. Na biyu kuma a can tsakaninmu, iyakanmu da Gombe, wani ne ya je kashe wani ya sace mai shanunin shi guda 68. Allah ya taimake mu, muka kama shi, muka samu shanu nawa, shanu 50 da wani abu kaɗan kenan daga ciki. Sannan kuma akwai ƴan garkuwa da mutane local, wato na gida, za a gwarzu su ma. Wani duk sun yadda, ga wasu nan wanda suka yi kidnapping, wani ma ƴan garin su ne, ga kuɗin da suka amsa, ga wanda suka yi kidnapping, ga yadda suka yi da shi.
Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka, daga Jalingo a Najeriya.